To ana cikin tashbihi ne ko? Ina ne za a tashi? To bismillahir rahmanir rahim. Wa wajhuhu mashtaraka fihi waja za fi haqiqatayhima fi haqiqatayhima aw kharija ko waharija wasfam fahisiyun wa aqaliyun wa za wahida naw fi hukmihi aw la kaza wal kafu aw ka anna aw ka misli adatuhu wa qad bi dhikri al fi'li wa gararun minhu ala mushabbahi ya'udu aw ala mushabbahin bihi fa bi itibari kulli rukni niksima anwa'uhu summa al majazu fafhama sai mutashi nan ko in karatun ma ya kai haka wa wajhu an fada a baya cewa rukunan tashbihi uku ne hudu ne akwai mushabbahu akwai mushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabai to yanzu a baya an yi bayani akan mushabbahu da mushabbahu bihi wanda aka ce su ne ake kira dara fat tashbihi a nan kuma za a yi bayani akan rukuni na uku daga rukunan tashbihi wanda shi ne wajhu shabai wajhu shabai mashtaraka fi shine abinda da mushabbahu bihi sukai tarayya a cikin sa yanzu misali in aka ce zaidun kal asad zaidu kamar zaki ne to da me zaidu yayi tarayya da zaki za a ce ash-shaja'a sadaukantaka ashe ash-shaja'atu dinnan shine wajhu shabahi ba wai ana nufin jikin zaidu kamar jikin zaki bane ko abin da ya kama da wannan oh babban abin da ake nufi a irin nan an faɗa shine cewa zaidu sadauki ne yanda zaki yake sadauki waja za shi tarere yakan zo fi haqiqatayhima a cikin haqiqata su biyu ya zama kowanne ya kunshi wannan misali a ce wannan tufafin kamar wannan ne dangane da zamo wasu shadda kaga a sannan me ake nufi zamowar shaddar haƙiƙa ne a wannan tufafin kamar yanda yake haƙiƙa a wannan tufafin shi yasa wajhu shabahi anan ya zo ta wato haƙiƙa kowanne daga cikin su kowanne a cikin su shadda ne aw harija wani kuma wani lokacin yakan zo ya fita daga haƙiƙar su ya zama wasfan sifa ce wanda yake ta fita daga haƙiƙanin su wani abu ne wanda yake ƙari akan su akan haƙiƙata su fahisi ta yi zama abu ne wanda ake iya kaiwa da gani a fili kamar misali a ce wannan gidan kamar wannan ne a girma kaga girman abu ne wanda yake ya fita daga haƙiƙa saboda me gida yana zamowa gida saboda an tsara shi matsayin gida ba wai dan duban girmansa ba duk girman fili wanda yake ba gida ba ai ba gida bane shi yasa kaga dan an ce wannan gidan yayi kama da wannan a girma kamar wannan yake a girma wannan girman wani abu ne wanda yake ya fita daga haƙiƙar gida tunda ba wai haƙiƙar gidan bace take bada gida am ba girman bane haƙiƙa girman bane yake ba da gida an fahimta zama wa gida abu wasu abubuwa ne suke sa ya zama gida ko ba wai girman ba shi yasa nan an ce a girma to wani abu ne wanda yake ba wai yana cikin haƙiƙar su ba fuskar tashbihin amma dai abu ne wanda yake hisi dan za a iya gano girman ta fuskar gabobi na fili wa aqali ko kuma ya zama abu ne na hankali kamar misali a ce an kafa an kamanta kaifin hankali da ilimi cewa ilimi kamar kaifin hankali ne ko kaifin hankali kamar ilimi ne to wannan dangantakar da take tsakanin su ko tashbihin wajhu shabahi din anan abu ne wanda yake a gali ba abu bane wanda za a iya tabawa ko za a iya gani da idanu waza shi wajhu shabahi wahida yakan zama mufradi ne guda ɗaya ne au fi hukumihi ko kuma ya zama a hukuncin mufradin yake wani lokacin abin ba guda ɗaya bane amma dai za a dauka kamar guda ɗaya aula ta yi kuma ya zama ba mufradi bane ba kuma a hukuncin mufradi yake ba kamar misali mu dauki tashbihin da Qur'ani ya kawo inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa masallu lazina humilu tawrata suma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara ana wajhu shabahi a iya cewa abu ne muta'addidi shi ne me a dau ya zama ana tare da abu wanda za a amfana da shi amma kuma ya zama ba a amfana ba ba wai zara cewa ana tare da shi ba ba kuma zara cewa ba a amfana ba a'a ana tare da shi amma kuma ba a amfana da shi ba shi ne aka kamanta wanda aka ba su a taura amma kuma ba su yi aiki da ita ba suna tare da wani abu wanda za su yi amfani da shi amma kuma rashin aiki da shi ya jawo ba su amfana ba to shi yasa anan wajhu shabahi ya zamo muta'addidi ne ba wahidun bane ba wahidun bane a wal kafu sai kuma an gama bayani akan rukuni na uku shine wajhu shabahi yanzu za a shiga bayani akan rukuni na hudu wanne ne rukuni na hudu shine adatu tashbihi alkalbar da ake amfani da ita dan a nuna tashbihi wa adatu kalmar da ake amfani da ita dan a nuna tashbihi alkafu akan yi da kafi kamar zaidun ka asadi wanda ita kafi tana zuwa ne tare da mushabbahu bihi tana zuwa ne a jikin mushabbahu bihi kamar zaidun ka asadi au ka anna ko ka anna wanda ita ko tana zuwa ne kafin mushabbahu ka anna zaidan asadu au ka misli ko kuma mislu wanda ita tana zuwa ne tsakanin mushabbahu da mushabbahu bihi zaidu mislu asadi ko zaidu mislu asadi shi yasa akan yi amfani galibi da wa'annan kalmomin ukun a matsayin adatu tashbihi amma ba wai su kenan ba ba wai su kenan adawatu tashbihi ba a adawatu tashbihi suna da dama kamar cewa yushbihu ko ashbaha da makamantansu shine yace wa qaddi zikril fi'ili wani lokacin adatu tashbihi takan kasance da ambaton fi'ili kamar zanantu zaidan asada to anan zanantu din ita ce adatu tashbihi ita ce adatu tashbihi to wagararun minhu sai kuma wannan ƙarin bayani akan tashbihi dangane da duban wasu abubuwa su ne a gararu tashbihi manufofi daga kawo tashbihi me ake so a cimma da kawo tashbihi to shine zai fada anan wagararun minhu wa anan za mu kwana in ya so in Allah ya nuna mana rana ito sai mu karasa wannan a gararun minhu ya zama a karasa abinda yake ya shafi tashbihi kenan in ya so sai a koma ga majazi kuma to ware su sai mako ai zama a fade shi nan gaba yauwa akan cire adatu tashbihi sai a ce tashbihi ya zama muakkadi duk inda aka dauke adatu tashbihi to matakan dai an fadu wajhu shabahi sai a ce an samu tashbihi muakkadi amma kuma wanda yake mufassali idan kuma ya zama aka dauke adatu tashbihi aka dauke wajhu shabahi ma gaba daya to tashbihin ya zama baligi kuma wato aka fade adatu tashbihi amma aka shafe wajhu shabahi to sai a ce tashbihin ya zama mursali ne amma mujmali mujmali. Mursali, mursali shi yana muqabala da mu'akkadi. Tashbihin an ambaci adatu tashbihi to mursali ne. In ku an shafi adatu tashbihi ya zama mu'akkadi. Haka nan tashbihi in an fadi wajhu shabahi to ya zama mufassali. Amma in an shafe wajhu shabahi to sai a ce ya zama mujmali. To kuma idan ya zama mujmalin mu'akkadi to sai a kiransa baligi kawai. Yawwa shine kamar a ce Zaidu Asadu, Zaidu zaki ne, ba faɗi adatu tashbihi ba, ba faɗi wajhu shabahi ba, ya zama wato tashbihi ne baligi wanda shi dab yake da isti'ara, amma dai ba isti'ara bace yanda gaggan malamai suka tafi akai. Na'am, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.